السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سادوا أولا يمتشي نالي تنين daren talata yau muna 17 ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 17 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba je mun tsaya a ƙarshen aya ta 72 wannan kuma akan wannan ayin zamu tashi insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul Taha muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya mana agaji da taimako wajen karanta daidai da fassara daidai da kuma fahimtar daidai wannan karatu na zuwa ne daga wannan masallaci mai albarka na Hiya Usunna dake wannan unguwa ta Fantami anan cikin garin Gombe Fadar Jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa insha Allah kafin nan zan fara da isar da ta'ziya zuwa ga daliban ilimi ire-iren mu da kuma dukkanin malaman mu a nan kasan da kasashen waje bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya da aka yi dazu da yamma a kasan Qatar a Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini wanda Allah ya karbi rayuwar shi a wannan rana wanda na san da yawa ba san shi ba masu kallo na da saurare amma duk dalibin ilimi ya san shi da kuma manyan malamai yana cikin ragowar malaman hadisi na duniya da suka rage yan kalilan wanda suka fi kowa ilimin hadisi wanda Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini Allah ya kaddara ni na hadu da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a ainihin munasabar da yawa kuma mun amfana da shi daidai gurgudo a matsayin mu na kananan dalibai wanda ba mu kai mu zama ma daliban su ba an haife shi a kasar Misra wanda yake ba Misri ne a garin Huwayin dake cikin jahan Kafar Sheikh wanda kuma ya rasu a kasar Qatar saboda yana zama a can bayan wadansu dalilai da yasa ya bar kasar Misra Abu Sakal Huwayin yana daga cikin manyan malamai wanda hatta Imam Al-Albani Allah mishi rahama yake ishara zuwa gare su wajen tumbatsar shi ilimin hadisi idan yana magana kan hadisi zaka dauka kaman shi halici ilimin hadisin ba an gane ko yake cewa yayi wa Imam Al-Albani tambayoyi akan ilal ilal wani bangare ne daga cikin ilimin mukan hadisi sama da tambaya 200 yana tambaya Al-Albani na bashi amsa ina fata an gane daga nan zaka zana zurfin ilimin shi wanda zai tambaya 200 kasan ba karamin malami bane ba ko tambaya 20 aka ce kai an hada ka da aiki sai dai kai tambayan abin da bashi da amfani to da farko dai muna ta'ziya ga abokan shi wanda a dazu akwai ne daga cikin manyan malaman kasar Misra a Sheikh Muhammadu Hassan a jiya naga an sanar zai laccayo a kasar Kuwait to kuma Sheikh Hassan dama duk inda zai karatu a Misra musamman a Al-Kahira a Cairo duk nisan gurin sai naji ina kuma bibiyan shi har zuwa yau duk inda zai karatu to sai na gaji an bada sanarwa zai lacce a Kuwait a wani masallaci a yau to sai zamo time din daidai bayan sallar magriba ne anan ina dawo masallaci na kunna ina kallo sai aka zo ake gaya mishi rasuwan Sheikh Abu Isaac Al-Huwaini ya ainihin fashe da kuka to muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta hidiman da suke wa hadisin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya saka musu da mafificin sakamako akwai kuma wanda ya aiko da buhun shinkafa guda biyu zuwa ga kwamitin marayu muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lada har yanzu kofa tana bude wannan kwamitin na marayu suna karban taimako tambayar da muke da shi guda biyu tambaya na farko yana tambaya dangane da ana sallah sai aka yi ruku'u shi bai sani ba a kware da gaske wannan lallai jagaba ya janshi sosai amma za ku ji akwai wanda kishi kuma yafi wannan ma to yace ana sallah akai karatu da sura da kuma akai ruku aka dago sai aka je sujjada wai sai duba ba wanda yake tsaye shi yaga shi kada yake tsaye aga wannan yayi nisa to ya matsayin sallar shi yake to a wannan lokacin abinda malami suka ce idan ana sallah wani dalili ya hana ka ruku'u ko saboda cinkoso mutum zai san wannan ya taba sallah a haramin Makka musamman a lokacin irin ran 6-7 ga watan Zulhijja ana dabda ya mutashrik haram yana wani irin cika mara kan gado an gane ku akwai inda zaka yi ruku'u ma ka rasa to a irin wannan ya zaka yi suka ce in har akan matsaye ka kasa yin ruku'u a lokacin da ka tafi sujjada sai kai sau da kai ruku'un sai ka bi su idan kuma wani abu ne ya ibe ka kana ta lissafin jagaba nan ma baka yi ba to kai ruku'un ainihin kai sauri misali ka same su a sujjada ko da kai subhana rabbil a'la sau ɗaya ne misali an gane ko wannan shine hukunci kuma sallanka ta insha Allah sai mai tambaya ta biyu Allahumma amin shi kuma yace ana cikin sallah ana zaman tahiyya ta karshe akai tahiyya shi ma yana tahiyya karshe dai gama tahiyyan shi da salati annabi ko sai sallama yace wallahi sai ne sallama ya ga liman bai sallama ba ha ana cikin wani yanayi ba Allah ka mana dauki yace to malam dan Allah ya matsayin sallah ta ya riga liman sallama ya matsayin sallar shi yake tambaya ko mu aika tambayan Abuja ne ban sani ba a kawo mishi palliative to matsayin sallanka shine sallanka tana nan an gane ko daga cikin manyan malaman mu na Malikiya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin risala ya kawo wannan matsala yace mamu idan yayi sallama kafin sallamar limamin shi sai yace to abinda zai yi a wannan lokacin zai ainihin dawo ne ya ci gaba da tahiyya ko ku ai salati annabi da yake ko addu'a ya jira liman ya sallama da shi ma sake wata sallama yace amma sallar shi bata baci ba ainihin a sallar shi tana nan an fahimci wannan abin da kyau sannan Imamul Baji daga cikin kososhin Malikiya a cikin sharhin Muwatta Malik shi ma ka wannan matsalan yace idan mamu nan shi na ma rubuto yace fa in sallama qabla al-imam amidan batalat salatu yace fa in sallama qabla imamin amidan batalat salatu idan ya sallama kafin limamin shi da gangan sallar shi ta baci yace wa in sallama sahiyan amma in ya sallama akan rafkanwa lam tabtul salatu sallar shi bata baci ba an gane ko sannan yace rafkan wanda ya kuma liman ya dauke mishi saboda haka dai shi ma sallar shi tana nan bata baci ba insha Allah wannan sune tambayoyi guda biyu da muke da su Allah ta'ala ya karba mana ibadun mu gaba daya wallahi ta'ala ala wa ala Allahumma amin matsalolin sallah suna da yawa akwai ɗaya daga cikin jiye-jiye nake karantawa da daddare wani daga cikin malaman ya rubuta littafi mausu'a da ya shafi sallah mujalladi 18 shine volume kaman wannan haka daya biyu har guda 18 gaba ɗaya akan matsalan sallah ne haramma 18 ba abin da ya tattauna a cikin ba matsalan sallah ba guda 18 gaba ɗaya akan matsalan sallah kaga akwai aiki ai an turo min da littafin jiya kuma na same shi insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace yawa takeice zamu tashi kan aya ta 72 cikin wannan sura mai albarka suratul taha وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله من الله يجي
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
جاء باين تتونا ويا غدانا زكان فرعون دعانيه مصافن شديق يتعدن ستيم مكامشي وجر ربجي دعوان النبي موسى عليه السلام كرشي بينا سرابا سكما سكي إيماني باين سنغم أجزاء الباهرة سكتب بچر ونع الأمرين دعا الله با إيا وان النبي موسى بني با للوان منزنشيني للوان مؤجزة تعنى باوا dan dama akwai bambanci tsakanin mu'jiza da karama. Ita mu'jiza abace da take faruwa ba da yin ka ba, abace da take faruwa in aka kalubalance ka kuma ka ce ta faru. Ayi challenging dinka matsayin ka na dan adam, in ka isa ka za ya faru kuma ya faru, shine mu'jiza. To annabawa ke da wannan abu, an kalubalance annabi alaihi salatu wassalam, idan ka isa ka ce wannan watan da muke gani a sama ya fado kasa kuma ya fado ya dare gida biyu, kaga wannan tahaddi ne, challenge aka mishi. To wannan yana daga cikin mu'jizozi na annabawa, imma ya faru ba sani ba, imma ya faru da sanin su, su ce kaza ya faru kuma ya faru. Kamar yadda annabi ya kira bishiya ta taho, an gane ku, annabi ya kira bishiya kuma ta kamo hanya ta taho wurin shi. Ke bishiya taho nan, annabi na kiranki, an gane ku. Akwai lokacin da kuma annabi ya je shi zai ainihin kama ruwa, suna kan hanyar tafiya, sai zama wuri ne inda yake fili, sai ga a ainihin can gefe ga wasu bishiyoyi guda biyu, sai ya kira su ya ce su taho su haɗu su ainihin ba shi kariya don ya kama ruwa zai alwala. Kuma ya ce wacce ta taho, suka taho kuma suka zo suka haɗe. Annabi da ya gama kuma ya ce su koma, kuma suka koma. Shi ne mai baiti ya ce ja'alli da'awatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami alayhi salatu wassalam, in ji al-Busairi. To saboda haka wannan ita ce mu'jiza. Da suka ga mu'jiza suka ce kai wannan daga Allah ne, suka sallama suka ainihin mika wuya. Fir'aun ya ce to kun yi imani da shi kafin na ba ku izini? Babu neman izini, zan yi kaza zan kashe ku. Suka ce duk sun yarda. Kalu suka ce lannu usraka, ba za mu zabe ka mu fifita ka ba, alama ja'ana min al-bayyinati, bisa ga abin da yazo mana na hujjoji, hujjoji karara sun bayyana mana. Wallazi fatarana, sannan ba za mu fifita ka akan wanda ya halice mu ba, mun tabbatar kai baka halitta, baka halitta kawai dai, dama dai muna maka rufa rufa ne, ka sa ku irin wannan. An san ƙarya ake kuma ai tabi'a haka, a hada baki kenan ko. To suka ce wallazi fatarana faqad ma anta qadin. Abdullahi bin Abbas yace fasna ma anta sani, ka aikata duk abin da zaka aikata. Fasna ma shi'ita, kai duk abin da kaga dama mu dai mun muka wuya. Innama taqdi hadhihi alhayatad dunya, duk wani abin da zaka zartar hukunci ba, iyaka ana rayuwar duniya ne. In an koma ga Allah shikenan, abin kana mutuwa fa shikenan abin ya kare. Shine suka ce innama taqdi hadhihi alhayatad dunya, ke suka ce inna amanna bi rabbina, suka kara tabbatar mishi mu kan muni imani da ubangijinmu. Ar-rabbu shine al-khaliq al-mudabbir, wanda ya halitta kuma da yake jijjuya halittan yanda ya ga dama. Kuma shi yake ani allazi rabba jami'al khalq, wanda yake ranan dukkan halittu gaba daya. Allah shi ya halice ka, kuma shi yake renonka har ka girma, tun daga yarinta har ka zama tsoho, ba wanda ya isa ya baka wannan abu. Shi yake kara ma tsayi, shi yake kara ma kiba, shi yake kara ma shekaru, shi yake mai da kai tsoho, shi yake kashe ka. An gane ko? To shine ar-rabbu. Suka ce muni imani bi rabbina, da ubangijinmu, liyaghfira lana khatayana, dan ya gafarta mana zanubanmu. Sun tabbatar da sun yi rayuwa na shirka, yanzu suna neman gafaran ubangijinsu. Wama akrahtana alaihi min asihr, da abinda ka tilasta mana muka aikata na sihiri, dama kai ka tilasta mana muka wannan sihirin ba dan muna so ba. Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirin shi da sanadi zuwa ga Abdullah bin Abbas, Allah kara masa yadda, kale shi fi kaulihi, fadin Allah madaukakin sarki, wama akrahtana alaihi min asihr, da abinda ka takura mana ka tilasta mana muka aikata na sihiri. Kala Abdullah bin Abbas yace akhadha fir'aun 40 gulaman min bani isra'il, fir'aun ya sa an dauki yara guda 40 daga cikin yaran yahudawan bani isra'il. Kaga saboda tsaban sharri na fir'auna, me yasa bai dauka daga cikin misrawa ba, sai dauka daga cikin bayi, dan ya san sihirin ba abu bane mai kyau. Kun gane ko? ya dauki yara guda 40 daga cikin yaran Banu Isra'il fa amara yayi umarni an yu'allimu sihra a koya musu ainihin tsafi wa qala yace allimuhum ta'aliman ku koya musu ainihin ilimi cikakken ilimi na tsafi la ya'lamuhu ahadun fil ardi ya zama duk duniya ba wanda yake su sanin tsafi saboda za su yi amfani akwai rana da za ta zo to da wannan ranan ta zo na mukabala da annabi Musa sai ya ce gaba daya kawo su wato manyan komandojin shi na sihiri gaba daya gayyato kuma gaba daya sun musulunta aka an samu matsala da ma guda 20 ya yego to sai sa aka kawo 40 din gaba daya Abdullah bin Abbas yace Fir'aun ya wannan abun qala ibn Abbas fa hum min alladhina amanu bi Musa to waɗannan 40 din kaf suna ciki waɗanda suka imani da annabi Musa alaihi salam kalu suka ce inna amanna bi rabbina lalle muka mun imani da ubangijinmu liyaghfir lana khatayana dan ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuran da muka aikata a bayan shirka wa ma akrahatuna alaihim min asihr da kuma abin da ka tilasta mana muka aikata na sihiri wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi a gare mu ba kai ba mun zabi Allah mun fifita Allah sama da kai wa abqa kuma shi yake ba da lada ladan da yake dawama ladan da yake wanzuwa ladan da baya karewa ai adawaba sawaban shine mafi dawamar da lada wanda ya bada lada a duniya ya bada lada kuma ranar gobe kiyama ita ce aljanna to bayan sun yi wannan magana daga nan Fir'auna ya san ba yanda iya to malamai sun tattauna karshe me ya faru suka sake yin wata magana suka ce innahu man ya'ti rabbahu
innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulai ka lahum darajatul 'ula
bangijace innahu yanda al'amarin yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya zo ubangijin shi yana mujrimi yana mai sabo duk wanda ya bare mutuwa ta zo mishi ya koma ga Allah yana mujriman mai sabon Allah mai keta alfarman ubangiji yina yi bari na bari ya saba mishi inda aka ce yi ba zai yi ba inda aka ce bari zai aikata shine mujrimi wanda bai wa Allah da to duk wanda ya bari har mutuwa ta same shi a haka fa inna lahu jahannama tabbas wannan yana da wutan jahannama la yamutu fiha ba zai mutu a cikin wutan jahannaman ba za a ci gaba dandana masa azaba Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina safa nuslihim naran kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna allaha kana azizan hakima lalle wadanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala suka kareta ayoyin Allah suka kiwa Allah da'a safa nuslihim naran da sannu zamu shigar da su wuta Allah yace kullama nadjat juluduhum duk lokacin da fatan su ya kone ya zagwanye badallahum juludan ghayraha sai mu canja musu wani fatan da ba wannan ba liyadhuqul azaba dan su dandane azaba wannan shine bambancin azaban duniya da azaban lahira yanzu aka jefa ka a wuta cikin yan mintuna ka mutu amma can kuma la ya mutu fi haba mutuwa mutuwan ma Allah yace a kashe ta ita mutuwan kanta ta mutu an ce da yan wuta khuludun bila maut zamana dindindin ba mutuwa to da fata ya kone ya narke sai a sake sabon fata Allah ce li dhuqul azaba dan su dandane azaba inna allaha kana azizan Allah shine mabuwayi gagar misali wanda ya isa kuma shi yake yi hakiman mai hikima kuma mai hukunci hukunci kuma na adalci to sai Allah ya ce fa inna lahu jahannama la yamutu fiha sannan wala yahya babu rayuwa kuma rayuwa mai dadi akwai rayuwa amma ba mai dadi bane ba shi yasa aka ce la yamutu fiha wala yahya haka Allah ya faɗa cikin ayin suratu sabbiqo la yamutu fiha wala yahya ba mutuwa a cikin wuta babu rayuwa bi ma'ana babu rayuwa mai dadi akwai rayuwa amma rayuwa ta azaba to Allah sai ya ce man ya'tihi mu'minan amma duk wanda ya zo wa Allah mu'minan yana mai imani yana mai mika wuya ga Allah yana mai yi wa Allah da'a yana yin abin da aka ce yayi gurgurdan iyawan shi yana barin abin da aka ce bari kuma gaba daya shine umman ya'tihi mu'minan duk wanda mutuwa ta riske shi yana mai imani da Allah kad amila salihati kuma hakika a rayuwar shi na duniya yayi aiki nagari yayi aiki mai kyau aikin da ya ginu akan ikhlasi aikin da ya ginu kuma akan sunna akan karantarwa wanda yazo da addinin alaihi salatu wassalam to duk wanda hada wadannan abubuwa guda biyu ga imani ga kuma aiki nagari dama waɗannan da sune mutun ke fita daga cikin hasara da Allah ce wal asr garan tsaye da zamani bisa ga zance mafi inganci al asr malami su masa fasara wajen guda takwas waɗanda suka ce da sallar al asr waɗanda suka ce da bayan sallar al asr wasu suka ce da lokacin wasu suka ce al asr din juma'a maganganu dai da yawa amma da wal asr Allah na rantsuwa da zamani gaba ɗayan shi tun daga sakan daya har zuwa shekara biliyan duk Allah na rantsuwa da su zamani gaba ɗaya innal insana lafi khusrin tabbas mutun yana cikin hasara in dai kai sunanka al insanu dan adam ne kana cikin hasara yace illal ladina amanu wa amilus salihati sai fa kade masu imani imani nagari da kuma aiki nagari amanu sun yi imani wa amilus salihati kuma sun yi aiki nagari wannan abu biyu da su ake shiga aljanna babu na uku to sai yace kad amilus salihati fa ulaika lahumud darajatul ula lalle irin waɗannan mutanen suna da darajoji madaukaka suna da darajoji madaukaka inji Allah subhanahu wataala dama tashin kiyama tana daga darajar wasu ta kaskantar da wasu shine Allah ce idza waqatil waqi'a idan kiyama ta tashi ita ce alwaqi'a yace laysa liwaqatiha kadiba dangane da faruwar ta kan babu ƙarya a ciki ko kuma laysa liwaqatiha kadibatun ay nafsun kadiba ba wanda zai ce tashin kiyama ƙarya ne yace idza rujjatil ardu rajjan idan ka girgiza kasa matukan girgizawa na'am khafidatu rafi'a ita nake ni madama khafidatun kiyama tana kaskantar da wadansu rafi'a tana daukaka wadansu an gane ko Allah da ya bada labarin kiyaman sai ya ce to ga abinda take guda biyu khafidatun ta kaskantar da wadansu da kafirai da munafikai da mujrimai rafi'atun ta kuma daukaka masu imani masu aiki na gari kaga mutum madaukaki ne anan sune manya manya sune masu iko amma khafidatun ne ranar tashin kiyama sune makaskanta wulakantattu rafi'atun kaga wani gashi wulakantacce a duniya in yazo taro ba za a bari ya shiga ba ina fata an gane amma rafi'atun yawmal kiyama kiyama sai ta daukaka shi shine annabi yake cewa cikin hadisi ingantacce yace rubba khasiyatun ariyatun madfu'un bil abawabi saboda dama za ka ga mutun ash'as akbara gashi nan fici fici da shi madfu'un bil abawabi in yazo kofa za a kore shi ce ba irin ku ake gayyata ba baka da get pass an gane ku ba gayyace ka ba sai ce law aqsama ala allahi la barra da zai rantsuwa Allah sai ya barantar da shi saboda darajar shawadar Allah subhanahu wataala to Allah sai ce da duk wanda mutuwa ta zo mishi yana mai imani yana kuma aiki nagari fa ulaika lahumud darajatul ula waɗannan sune masu darajoji madaukaka menene waɗannan darajojin sai Allah ya ce
jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka
Allah sai ce jannatu adnin al-jannatayn adnin na zamana dindindin shine adin jannatu adnin aljanna ce da za a zauna a cikin ta dindindin har abadan abada tajri min tahtiha al-anhar aljannan koramu suna gudana ta karkashin benayenta sai ce khalidina fiha suna masu dawwama a ciki kun san khalidina fiha din nan yawanci fasaran da ake mishi za su dawwama a ciki haka ne ko amma khalidina fiha suna masu dawwama a ciki akwai bambanci tsakanin ismul fa'il da kuma fi'il idan an ce za su dawwama daban masu dawwama kuma daban na ba ku misali kwanaki ai a ce wane yana kyauta ya sha bamban da wane mai kyauta ne an gane ko mai kyauta ne sufan shi ne wane yana karatu wane makaranci ne wanne fi wani makaranci idan abu ya zama sufan ka ne to ya zama kai gaba ɗaya ma shine kawai amma an ce kana kaza wataran ba za ka yi ba an gane ko to khalidina fiha ba wai za su dawa su masu dawwama ne a ciki dawwama su fansu ne ma kawai dan a tabbatar da babu fita kisa annabi ya ce khuludun bila maut za a ce da su ku zauna a ciki har abadan abada to da aka ce jannatu adin aljanna ta dawwama shine adin sai aka ce tajri min tahtiha al anharu koramu suna gudana ta karkashinta waɗanne koramu ne waɗannan koramu ne guda hudu da Allah ba da labarin suratul haqa yace mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun sai yace me fiha me anharu min ma'in dai kenan ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhati lisharibin wa anharu min asalin musaffa Allah ce aljannan da aka yi tattalinta ga almuttaquna masu takawa masu tsare dokokin Allah to ga yanda anharu ta yi fiha cikin ta akwai anharu min labanin min ma'in na farko akwai koramu na ruwa masu gudana ruwa farin sal baka taba ganin farin ruwa irin shi ba siffar ruwan ma yazo a cikin hadisi sannan na biyu kuma anharu min labanin akwai kogi na nono ka taba ganin kogin nono ba taba ba ko a Sokoto babu shi an ce dai za a fanfan fura amma ba yi ba a wurin campaign ko amma ba musu shi ba sai ce na biyu kuma anharun min khamrin ladhati lisharibin akwai kogi na zuna ainihin giya mai dadi ga masu sha ba irin giyan duniya ba na hudu kuma anharun min asalin musaffa akwai kogi na zuma tataccen zuma ba zuman da ake haradawa ba ka san yanzu abin da ke da wahalar samu zuma zai maka rantsuwa da Allah amma wallahi ƙarya yake akwai mis yamma zakin baki ai wannan zumar kaza kaza kuma wallahi ƙarya yake daga kamaru aka kawo ta yana daga nan kwami take ma amma ya rantsa da Allah daga kamaru ta zo ta wata rana ana zaune a wani gari ne ba zan faɗi sunan garin ba akwai shugaban kungiya na garin an gane ko sai wani mai tallan zuma ya zo a bakin masallaci ne kama a ce a masallacinmu nan na bolari ana zaune ana hira sai ga mai zuma ya zo ko sai wani ya kira shi ke tsakaninka da Allah wannan zuman mai ke ce ai wannan zuman billahi allazi la ilaha illa huwa babu mis a cikinta zuma ce asali kaza 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 sai shi shugaban kungiya ya ce kai wallahi shi bai yadda ba wannan zuman da ganinta akwai mis a ciki mutumin sai ran shi ya baci sai ya dauko ran shi kawai sai ya tafi sai mutanen shugaba baka kyauta ba wallahi ai ba a haka ai mutun yana rantsuwa yace wallahi zuban nan ba mai kyau bace sai wani ya bi shi akan ya bashi hakuri ya dawo yaje da gudu ya kira shi wani kai hakuri yace kai wallahi shugaba ya san zuma an gano shi yace shugaba ya san zuma to duk rantsuwan da kaga na ƙarya ne kenan ya rantsa da Allah zuman nan babu mis to aljanna babu irin wannan zuma balle ma shugaba ya gane Allah ce zuma ce asalin musaffa tataccen zuman da babu mis a ciki to shine ma'ana anhar da ke gudana cikin aljanna wato siffar aljanna hankali ba zai taba dauka ba sai imani kawai annabi ya ce a cikin ta akwai mala ainu ra'at ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba karshe annabi ya ce kawai zuciyar dan adam bai taba ma tunanin abun ba dan zuciya ta kan tuna abun da ta taba gani ne ko abun da ta taba ji to duk abun da baka ji ba baka gani ba ba za ka iya tuna shi ba sannan duk wani gini da zaka gani mai kyau mutum ne ya gina shi can kuma mala'iku ke ginin da umarnin Allah ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi ina fata an gane to shine wannan anhar da ake magana na cikin aljanna kuma aka ce khalidina fiha za su dawoma a cikin ta ko suna masu dawoma a cikin ta wadhalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon man tazakka wanda ya tsarkake ya tsarkake me ya tsarkake zuciyar shi daga kafirci da shirka da munafunci da sabon Allah da hasada da girman kai da kaza duka sai ka tsarkake imaninka ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake aikinka kuma daga riya ka tsarkake aikinka daga bid'a sai kai sunna kai tauhidi kai kaza shine man tazakka duk inda Allah ke rantsuwa a Qur'ani kaf babu inda Allah ya rantsuwa da yawa kama akan wazalika jazaa'u man tazakka duk inda Allah ke rantsuwa ga rantsuwa daya biyu wani kai biyar wani hudu amma sai da Allah ya rantsuwa sa 11 kafin ya bada labarin nan wa zai ga mu wani sura ne Allah ya rantsa 11 a wuri daya kafin ya bada labarin manta zakka harama Allah bakar kai ma ka sun kuyar da kai Allah ce washamsi waduhaha ku kirga washamsi dai kenan waduhaha wal kamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha sau 11 yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha sau 11 Allah ya rantsi duk waɗannan rantsuwa ne yace fa alhamaha itaran dan adam Allah ya mata ilhaman fujuraha sabon allanta wa taqawaha da kuma taqawanta ta zabi wanda ta ga dama shirin inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu lajidai to sai Allah ce qad aflaha man zakaha hakika ya rabauta wanda ya tsarkake zuciyar shi wa qad khaba man dasaha wanda kuma ya turbude ta a cikin sabon Allah ya tabi ya banu ya lalace ya halaka shine wa zalika jazaa'u man tazakka wannan sakamako ne da duk wanda ya kyautata aikin shi ya kuma tsarkake zuciyar shi daga sabon Allah daga shirka da duk abin da Allah baya so hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da Jami'u Tirmizi na Imam Tirmizi Allah ya kara masa rahama daga babban sahabi Ubada dan Samit Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace aljannatu mi'atu darajat aljanna darajoji ne har guda 100 matakai matakai ne guda 100 sai yake cewa daraja ne guda 100 yace kullu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi abinda ke tsakanin kowace daraja da wata kama abinda ke tsakanin sama da kasa na nisa kenan nisan kuma tafiyar shekara 500 ne da abinda yake mafi sauri ina fata ba tafiyan kafa ake nufi ba sai annabi ya ce to kowace aljanna darajar da ke tsakaninta da yar uwarta tafiyan shekara 500 to sai kai wannan hasau 100 kaga shekara 50,000 kenan aljanna ita ce ta ƙarshe to annabi sai ya ce wal firdaus a'laha daraja firdaus ita ce mafi daraja gabaɗaya ta kololuwa ita ce a ƙarshe yace wa minha takhrujul anharul arba'atu wannan koguna guda hudun da muka lissafa da na ruwa da na nono da na giya da na zuma daga firdaus suke gangarowa kowa daga ne yake dan samu amma tushen su gaba ɗaya yana can to sai annabi yace yace a cikin wannan hadisin sai yace wal arshu fawqaha al arshu ubangiji kuma yana saman wannan gaba daya yana saman firdausi sai ce to fa idza sa'altumullaha idan za ku tambaye Allah aljanna fas'aluhu li firdausa roki Allah firdausi kar ka roki ta farko wajen neman aljanna buri ake an gane ko a duniya ne kai abin da ya kamata kar ka ci Allah ban kudi irin na Elon Musk ina fata an gane amma wajen neman aljanna ka ci Allah ka bani firdausi al'ala madaukakiya annabi ne ba da wannan sunna idan ka roki firdausi ko a ta farko haka ajiye ka kasha ina fata an gane amma karka ci Allah ka bani ta farko farko akwai matsala sai akai ka arafi akwai na huma hijabu kaga an samu matsala to annabi ce idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi aljanna mafi girma gaba ɗaya ta can sama wani hadisi da ban ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim annabi yake bada labarin aljanna yace inna ahla illiyin yace lalle waɗanda suke cikin aljannan illiyin da Allah ce innal abrara da fi illiyin to ita ma aljanna ce sai annabi yace to waɗanda suke cikin illiyin yace man fawqahum yace la yarawna man fawqahum kama tarawna al-kawkaba al-ghabir fi ufuqi as-sama yace za ku hango za su hango wanda suke sama cancan kamar yadda kuke hango tauraron da ke nesa da ku gaba daya a sama haka za ka hango ce can fa aljanna ce mutane ne a ciki kai kana nan misali. To sai annabi yace da ya faɗi wannan magana sai ya ce latafadul ma bainahum, saboda bambancin falalan da ke tsakanin su. Zaka hango aljannan waɗansu yanda ake hango wata a can sama, kace wancan wata ne, a ce ai aljannan waɗansu mutane ne suna can, kace ta waɗannan sun bana nisa ko su waye. Oho, kalu sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah, tilka manazilul anbiya'i, amma dai wancan kan ai masaukin annabawa kenan. Dan a ce muna aljanna ko muna hango ta aljanna kaman tauraro a sama, to aljanna annabawa ne. Kuna ji da kyau? Kala sai annabi ce bala, ba aljanna annabawa bace ba. Wuce nan sai ya ce wallazi nafsi biyadihi, annabi ce na rantse da wanda raina ke hannun shi, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina, waɗansu mazaje ne kawai sun yi imani da Allah, sun gaskata manzanni, ba sa cikin annabawa, kawai ƙarfin imaninsu ne da gaskata manzanninsu ya kai su wannan aljanna. Kowa ya nema ya ce amma ba aljanna annabawa, annabawa suna gabansu, ba za ma ku iya hango na annabawan da ido ba. Sai an ɗauke ku an kai ku. Ya zo cikin sunan na Imamu Abu Dawud da Imamu Tirmizi da Ibn Majah, su ukun nan sun ruwaito annabi ya ce wa inna Abubakarin wa Umar minhum, ya ce Abubakar da Umar suna cikin waɗanda suke wancan aljanna. Allah ƙara musu yadda. To kaga kai makiyin Abubakar da Umar ya za ka yi. Annabi ya ce wa inna Abubakarin wa Umar minhum, Abubakar da Umar suna cikin wancan aljanna da kuke hanguwa kaman wata a can sararin samaniya. Allah samu a cikin wannan aljanna. Wannan yana ƙara nuna maka matsayin sahabbai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, da matsayin masu imani, waɗanda suka mutu akan gaskiya, waɗanda suka mutu ba akan shirka ba, waɗanda suka yi tauhidi, tauhidi na tsakani da Allah. Allah ka ƙara mana imani. Sai Allah ya ce mi
walaqad amhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
Bayan an gama wannan muƙabala tsakanin annabi Musa da ainihin Fir'aun da annabi Harun da yake taimaka annabi Musa da shawarwari, sannan masu sihiri gabaɗaya sun musulunta, abin da ya faru ya faru, an zo an ci gaba da gwagwarmaya a Misra, har aka kai lokacin da Fir'aun ya ce to tunda abin ya kai ga haka, a kamo annabi Musa, a kamo annabi Harun da dukkanin mabiyansu gabaɗaya kaf a kashe su. Fir'aun ya sa aka yanka mishi ainihin dabba, wata ruwaya an ce akuya, da aka yanka akuya sa a gasa mishi hanta, aka gasa hanta aka kawo ya zauna yana ci, ya ce kafin ya gama cinye hantan nan da yake gaban shi yana so a kawo masa sojoji 70,000 a take. Ya bada umarni, bala an yi mulki alaji, ya ce a kawo masa sojoji 70,000 a take. Aka bada sanarwa aka yi faretin sojoji 70,000, yace ku je ku kamo annabi Musa, ku kamo annabi Haruna, ku kamo Yusha'u wanda yake wazirin annabi Musa, yanda ka san Abubakar As-Siddiqu shi haka suke da annabi Musa, yace da duk wanda ya imani da shi a ji a arrestin din su kaf. Ya bada wannan umarnin a yau din nan. Allah sai annabi Musa wahayi, yace wala kada haina ila Musa, hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa, an asri bi ibadi, ka fita da bayina masu imani cikin dare, ga umarnin da Fir'aun ya bada, kar ku fita da rana dan za a iya ganin ku, ku fita cikin dare maza ku bar gari. Fir'aun ya ce wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadiruna, yace sun fusata mu, ranmu ya baci, duk aje a kamo su, wa inna la jami'un hadiruna. A ƙarshe abin da ya faru ya faru, annabi Musa ya bada sanarwa duk mai imani ana son ganin shi za a bar gari. Aka kama hanya aka fita, aka ce ai sun riga sun gudu, kamar da ya faru da Abubakar As-Siddiq da annabi alaihi salatu wassalam da kafiran Makka. Abubakar yana zaune da rana, sai ga annabi ya shigo gidan shi. Abubakar na gani annabi tsakar rana, ya ce Allah ya umarni a tafi kenan. saboda kullun suna magana a bar maka a bar maka annabi ya ce har yanzu ba bani izini ba yace annabawa ba su abu hayda izinin ubangiji nabiyyun bighayril wahyi la yatasarrafu annabi in ba da wahayi ba ba abin da yake sarrafawa amma da ya ganshi tsakar rana a gidan shi yace an samu izini kenan annabi ya ce an samu haka ya zauna a gidan suka yi hira ba sai na gidan Abubakar ba har zuwa dare dan fitan dare suka yi yace sayyidina aliyu zo ka kwanta a wurin kwanciya na idan suka leko so ga ina kwanci a gida za su gane cewa za su dauka ina nan aliyu ya kwanta akan shimfidan annabi alaihi salatu wassalam annabi suka sulale suka fita kuma fitan ma mai wahala kama a ce za ku yi biyu sai su yi hanyar bauchi fitan da aka yi kenan fa dan annabi za su yi madina suka yi hanyar jidda dole a banda kafa gashi cikin dare ga a canje hanya zagaye aka yi saboda kar a kama su amma duk da haka aka samu wani mai laraba suna da wani basira in mutun ya san ka ya san kafanka duk inda ka taka zai gane aka biya shi kuɗi muna so ka gano mana kafan annabi da Abubakar as-Siddiq ina suka yi kuma sai da gano da biye har kogon da suka kuye suna cike ce ga inda daga nan sai da in samu aka yi da su yace ba su kara gaba ba suna nan gurin aka ce to kai mahaukaci kafa ya kare wani zara takobi kawai ya sare shi kana bata mana lokaci yace sai dai fa in sama aka yi da su yace amma daga nan kafan ta kare amma suna cikin kogi an gane ko ai shine yake cewa hum yaquluna ma fil garibin arimi fasidqu fil gari wasidqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil garibin arimi yace wi qayatullahi khairun an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utabi yace tsaro ne kawai na Allah da ya basu to haka annabi Musa suka fita cikin dare suka fita kuma suka samu matsala kun san matsalar da aka samu aka sa gane hanya tun daga cikin Misr suka samu matsala ina za a yi aka rasa ina ne hanyar kwadan ina ne hanyar bajuga ina ne hanyar kumo ina ne hanyar lawanci gaba daya aka kasa ganewa aka yi charko a bakin cross misali ina misali nake baku an samu rudewa wai ina ne yake zuwa kwadan wani yace ai nan ne arewa za a yi wani yace nan aka rikici sai wani dattijo yace ai ba za mu gane hanya ba saboda annabi Yusuf ya bar wasiya duk ran da za a bar Misra dau gawon shi a fita da shi matukar ba dauko annabi Yusuf ba to ba inda za mu je wata sabuwar matsala kuma annabi Musa bai san inda kabarin annabi Yusuf yake ba alaihi salatu wassalam akai cikiya aka rasa wanda ya san kabarin sai wata tsohuwa guda daya tace na sani amma ba zan gaya muku ba tace wallahi ta sani da aka binne annabi Yusuf to su annaba wani zai ce to annabi Yusuf ya mutu shekara 100 kaza ya za lokacin da annabi ya gaya sahabbai cewa duk wanda ya min salati ana gaya ni a cikin kabarina sai sahabbai suka ce za a gaya maka bayan kana cikin kasa karu duddige bayan shekaru dubbai annabi ya ce inna allaha harrama alal ardi ajsad al anbiya Allah ya haramta kasa cin naman annabawa duk annabin da ya rasu annabi adam da za a tono shi a yau za a same shi kaman yau aka binne shi ba shine farko annabi ba farkon manzo annabi ainihin nuhu shi ma da za a tono shi a yau za a samu kaman yau aka binne shi Allah ya haramta kasa ta taba naman annabi ba abin da zai same su suna nan fresh kaman suna cikin AC kai hatta bayin Allah na gari fa wannan ya faru da su Jabir dan Abdullahi baban shi Abdullahi an tona kabarin shi ana gyaran makabartan Uhud bayan shekaru 83 Imam Malik yace an ga kafan shi yanda ka san yanzu aka binne shi wani ya gane ce wannan kafan Abdullahi ne baban Jabir na san shi ina fata an gane yone ce hatta jinin da ke jikin likafanin shi ma bai bushe ba shekara 80 da wani abu Sayyidina Umar dan Khattab shi ma ya faru da shi an gaggawon shi yanda ka sanya aka binne shi kafin a kulle wurin a hana shiga lokacin sahabbai to a takaice wannan yana nuna maka cewa annabawa na daban ne kuma ana samu wadansu bayin Allah na gari to wannan tsohuwar da tace ta sani tace amma ba za ta fada ba akai magiyan duniya ta medicine ko musulma ce tace a kawo annabi Musa shi zan yi magana da shi ba wanda zan yi magana da shi annabi Musa ya zo ranke dade ba matsayin da ba zai bata ba ai ko tace na sani zan ga maka amma da sharadi guda daya sai ka roki Allah ran tashin kiyama a aljanna ga gidana ga gidanka da zan anguwa dai tace anguwa dai zamu zauna kar annabi Musa na jiyare ina liji tace ba za ta annabi Musa roki Allah aka ci an mata izini an bata shikenan tace yana wuri kaza a je wuri kaza wuri kaza aka tono annabi su aka tafi da shi ana dauko shi a gane hanya ashe nan ne hanyar kudin misali kenan kowa sai gane hanya to shine Allah ke cewa na musu wahayi an asri bi ibadi ya fita da bayina cikin dare in an ce sara shine tafiya cikin dare kisa Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan ko da bai ce laylan ba an san al-laylu ne abin ya faru kisa ya ce sara haythu la insi yadri bi jismihi inji al-busiri yace saraka ya tafi cikin dare haisu ka kai har wurin da la insiya babu wani mutum yasiri bi jasadihi ya taba zuwa da gangan jikin shi yana wasa manzon Allah alayhi salatu wasalam to shine asra tafiya cikin dare ka fita da bayina cikin dare fa zarib lahun tariqan ana tafiya kuma sai ga ruwa malami sun ce ruwan bahar maliya ne bisa kasance mafi karfin dalili ruwan maliya saboda tsakanin Sudan da Saudi Arabia ruwan maliya ne shiga tsakanin su haka nan tsakanin Sham da kuma Misra wannan ruwan shi shiga tsakanin su saboda shi kogin Nil ya ratsa cikin garin Misra ne amma ba ya raba Misra da wata kasa bane ba shine kogi mafi tsayi a duniya gaba ɗaya kogin Nil babu wani kogin da bihi tsayi ya ratsa kasashe 11 kasashe 11 tun daga Uganda ka hada da Rwanda da Burundi da Kenya da Ethiopia da Eritrea da Sudan da South Sudan da Misra da Eritrea saura guda dai waje ka wata dona ba ku asamin ga guda 10 to wannan kogin da aka zo aka tsaya chak babu hanya ga kuma Fir'aun ya biyo su da tawagar shi sojoji sama da 70,000 da makamai da kayan yaki za su musu kamun kazan kuku ne dauki dai dai za su musu duk mutum 10 ma mutum daya mishi kara an mutane suka ce inna lamudrakuna falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun suka ce mun bani gullalace ga fir'auna ya kama mu qala kalla inna ma'iya rabbi sayhadi yace ubangiji na tare da ni zai kawo min mafita kaga annabi musa ya ce inna ma'iya rabbi ubangiji na tare da ni amma shi manzon Allah shi ba haka bane ba yace inna allaha ma'ana Allah na tare da mu da ni da ku gaba daya yasa har tashin duniya wannan ma'iya din tana cikin al'umman manzon Allah alaihi salatu wassalam inna allaha ma'ana Allah na tare da mu insha Allah sai yace fadarib lahun tariqan fil bahr ka dau wannan sandan naka wacce aka yi muqabala da ita ka daki wannan ruwan da ita kawai yace yabasan zai bushe bushewa fa inda ka san bushewa ruwan idan ya dare gida biyu ya buda musu hanya kuma sai ya bushe yanda ka san shekara 100 ba a ruwa wurin ba babu laka babu chabi babu alamun ruwa yabasan kuma sai ya dare ya zama kaman dutse sai tashi sama ka san in kada ki ruwa yana tashi to da ya dauki sandan yadda ki ruwan ba fa ruwan girman kaman gabana bane ba ruwa ne iyakallonka ka san kawai ikon Allah ne ya daga sanda kawai yadda ka sai ga iyakallon shi ruwan ya dare murwa sai tahi sama sai zama kaman tsakanin dutse da dutse ne hanya kuma Allah ce ya basal hanya gushashiya la takhafu darakan karka ji tsoron fir'auna wa zai iya kama ku wala takhsha karka ji tsoron ruwan kuma zai hade ku kawai ka nitsu ku shiga da suka shiga kama hanya sun je tsake ga fir'auna ya iso bakin ruwa ya za a yi fir'auna ya tsaya da jama'an shi Allah to ya ana tambayan Allah yace ba ni da nake da ruwan mu shiga kawai sai Allah ce fa adba'ahu fir'aunu bijunubi fir'auna sai ya bi su da rundunan shi da makamai da dawakai da kayan yaki Allah ce lokacin da annabi Musa suka tsallaka gaba daya sun kai karshe fir'auna kuma suna tsakiya Allah ce fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum abin da ya lullube su na ruwa kawai sai ya lullube su Allah ce ruwan kawai ya hade shine Allah ce wa azlafna thammal akharina muka matso da su duk wanda yake can nesa ma muka matso da shi sai da aka zo tsakiya Allah ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al akharin gabaɗe muka halakar da su a cikin ruwa to shine Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna kan ya batar da mutanen shi ya tabar da su wa ma hada shi bai shirye ba kuma bai shiryar ba saboda Allah ce ya qudum qaumahu yawmal qiyama fa awradahum an-nar bi'sal wirdul mawud zai ja mutanen shi zuwa ga wutar jahannama ranar gobe kiyama yanda yake gaban nan suna bin shi za a kawo annabi Musa haka zai shiga gaba ana bin shi za a je jahannama Allah sai ya ce bi'sal wirdul mawud tir da magangara in ta zamo ita ce wutar jahannama shine wa ma hada bi ma'ana bai shiryar da su ba bai taimake su ba bai dora musu ainihin ko bai dora su akan hanya wacce za ta bulle ba Mallam Usman Laji ya ce lokaci yayi saura minti uku aran makaranta ayoyin nan
ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى
bayan an sallaka ruwan fir'auna ya halaka to za a shiga sabon wata rayuwa kuma ka san lokacin da annabi ya bar makka alaihi salatu wassalam ana ganin an huta sai aka shiga cikin munafikai kuma amma ka quraishawa ne tsantsan kafirai suka damu annabi a madina ko munafikai to annabi Musa an halaka fir'auna an dauka shikenan ruwa ta sha zai fara samun matsala kuma da yahudawa ina fata an gane sabon officer kuma za a shiga yanzu Allah sai ya ce ya bani isra'il ya ku banu isra'il yayan annabi yaqub saboda na sha fada wurin tafsirin mu na ran laraba isra'il nan ana nufin abdu ila kuma allah abdullahi shine ma'anar isra'il an gane ko ko ma'anar shi annabi yaqub Allah ya kira shi da ainihin Isra'il a cikin suratu Ali Imran yace kullu ta'ami kana halal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi ana nufi annabi Yaqub kenan to duk wani bai hude jinin annabi Yaqub ne shi yasa ake ce musu banu Isra'il ai zuriyan annabi Isra'il to sai Allah ya kira su da yayin Isra'ilu kad anjaynakum min aduwi kuma hika na tsiratar da ku daga makiyinku fir'auna was their common enemy shine aduwul mushtarak na yahudawa a lokaci menene common enemy shine makiyin kowa da kowa makiyina makiyinka shine common enemy kenan al aduwul mushtarak to sai yace kar anjena ku mi aduwiku hakika na tsiratar da ku daga makiyinku wa wa'adnaku sanan kuma na muku alƙawari kalman wa'ada mufa'ala ne na Allah yayi alƙawari su ma sun yi sai aka ce ai sai dai akwai qira'ar wa wa'adnaku na muku alƙawari wasu malami suka ce alƙawarin shine Allah yayi alƙawarin zai ba annabi Musa at-Taura shi kuma yayi alƙawarin zai wa Allah da to wa wa'adnaku na muku alƙawari janibat turil aymani a gefen dutsen nan na turu sini dake gefen hannun daman annabi Musa wa nazzalna alaykumul manna na saukar muku da darba darba wani abu ne mai kaman yanda ka san zuma farar saka yana sauka daga sama yadda raba yake sauka to haka za a tashi da safe ko ina gashi nan ayi ba ai ta sha sai ce wasalwa da kuma ya'yan shila ya'yan tattabara a soye a gashe da farfesu duk gashi nan su yi ba su ci sannan ga ruwa kuma su sha da ya fashe daga cikin dutse sannan kuma yace wazallana alaikumul gamama ga girgije kuma yana muku inuwa idan suna tafiya cikin sahara kawai sai Allah ya turo girgije saboda zafin rana duk wannan ni'ima Allah ya musu banu Isra'il amma suka saba wa Allah kisa zaka yi mamakin mutu Allah ya mishi ni'ima madadin ya gode wa Allah sai kuma yana saba Allah da wannan ni'ima Allah baka dukiya ko Allah baka mulki Allah baka daukaka madadin ka gode wa Allah kai da'a da wannan sai ka koma kuma kana saban Allah kallan da ake nema a mai da Saudi Arabia wurin wasa wurin ibada wurin mai alfarma a ce garin Madina garin manzon Allah alayhi salatu wassalam wanda alfazazi a cikin ishirini yake cewa laqad faza man labba wa tafa wa zarahu wa marraga fi zaka turabi izarahu hakika ya rabauta duk wanda yace labbaika allahumma labbaika yayi tawafi ya ziyarci Madina wa man raga fi zaka tarabi idarahu, wanda albusi ne cikin alburda yake cewa la tiba ya adilu turban damma a'zamahu tuba li muntashiqi minhu wa multathimi. Babu wata kasa a duniya da kai darajan kasan da ta tattara kasusuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam, inda aka binne annabi Madina ko ihu ba a so kai, ana so kai tafiya da ladabi dan annabi na kwance a wuri, ba a so kai ihu annabi na kwance a gun. Sahabbai ba sa iya kallon annabi haka kallo kirikiri saboda girman shi da suke gani. Ka shamsi tadharu lil aynaini min bu'din saghiratan wa takillu tarfa min amami, inji mai baiti. Amma a ce wai yan siyasa mu su je a matsayin ka na national chairman na party, wai kana karban dukan face a Madina kusa da masallacin annabi, wannan wani irin lalacewa ne haka. Kuma jam'iyyar da jam'iyyar musulunci ne, inji wasu malamai gwamnati ma gwamnatin musulunci ne, amma ku je Madina wai a dauki hoton ka kuna karban dukan face, kuma ana ce ma khadimul islami, to su ji tsoron Allah su daina wannan abu. Wallahi Madina ba wurin wasa bane ba, kuma su din ne ba suka je ire-iren waɗannan yan jam'iyyar musulunci a ɗakin Kaaba suna daga hoton Tinubu, cikin ɗakin Kaaba suna daga hoton shugaban ƙasa. Duka malamai sun yi shiru saboda jam'iyyar musulunci ne, wanda irin munafunci ne wannan abu, munafunci. Wallahi Allah zai tambayi malaman da ke tare da su, malaman da ke kare su, malaman da ke musu addu'a, malaman da ake ba su kujeran haji da umra, ke yasa ba sa iya magana. To duk Allah zai tambayi gaba daya. Ya kamata malaman da ke tare da su daga cikin malamin kowace kungiya, izalan Jos ne ko izalan Kaduna ko ƴan Salafiya ko ƴan Tijjaniya da ƴan Kadiriya, duk waɗanda suke cikin jam'iyyar musulunci nan, wallahi su gaya musu gaskiya. Annabi ya fi ku, ya fi iyayenku da kakanninku. Gashin annabi guda ɗaya fi duniya da abin da ke ciki. To a je Madina ana karɓan dukan peace dan Allah. Ana sa wani an cire jarhula za a sa wata, ku bari ya kun dawo Kano ku yi wannan abu da Abuja, amma Madina a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, rasulun ne azizun ma'anitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.